Bana an dau magana an jure kallo da ido ga madara nan da zuma in za a sha sai a fadi madara 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 ga madara nan da zuma in za a sha sai a fadi kai sarkin kudi wata rana za ka sha madara 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 ni nan gani a bari ya ga bakin tulu babu sauran mai zuwa dan shirwa guntulu tigida 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 ai kuta ya nifiga an zo gona da walda azurfa wai dan abani aka ban zafi na zafi azurfa wai sai na shiga gonar sarki kuma sai na saci kazar sarki shin duka ba ban shirye shan zaki ba ban sallama da gida ba kun ga baza ne je yari ba amma 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 zambi gargada gargada zambi dalin mu haudan a chaba zambi tariki tariki ta zambi dalin ga jo ta kati ba zambi gargada gargada zambi dalin iye
mun sha fama har yanzu muna kai dan jiki da tabo baba dan ba dana fadi ta yanda mun ka fara dabo an jawo magana labari sabo da kina mun sai can daliya domin kure hasken fitila wani ya taka gaya ya sai honda ya sai da kiya ni ba ni son fitina sai dai ku ci kanku yan jaraba an bai kura ajiya na hasi ita ta bai akuya kukun san akuya in har ta ci san ba ta biya kura ta yi magana akuya wai ta kai shiniga kura da ta hasala nan ta wani jarar zakara biyu babu a kai dan babu hasi ba akuya madara
zambi gargada gargada zambi dali
iye
zambi dali ga jo da katifa
iye
zambi gargada gargada